Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Hey, let it catch up with you. Natar, M-A-T-N-T-I-X-E-N-A-T-A-R Nazar, M-N-A-S-H-I-G-O-S-E-S-N-S-A-R Nazar, M-N-A-S-H-I-G-O-S-E-S-N-S-A-R Natar, M-A-T-N-T-I-X-E-N-A-T-A-R Natar, M-A-T-N-T-I-X-E-N-A-T-A-R Nazar, M-N-A-S-H-I-G-O-S-E-S-N-S-A-R Nazar, M-S-N-G-A-L-E-R-K-A-S-U-S-A-R Ina shigo dole yan matan su ware su bani waje din lokaci na ne dole sun ganne na sa su a layi yawa to dole su sara na tara yan matan da yawa
waye ne
daya in bashi daya lokaci na ne to dar ka shago duk yan matan fa sai na tara tara na sa su a layi lokaci na ne dole zana masu ina shigo fa ko masnace yawa to Everybody know me, hey, let it go, shabu Che, ni na shigo ne, no de buche se
Natar,
to,
M-A-T-N dip se Natar Natar, M-A-T-N dip se Natar Nazar, na shigo se sinsar Nazar, na shigo se sinsar Natar, M-A-T-N dip se Natar Natar, M-A-T-N dip se Natar Nazar, na shigo se sinsara Se sinsara, in sin gane se sinsara Sina bina alayi dole in zana masu yawa toke Dar ka shago, na shigo dole in sasu alayi Don lokaci na ne TDA Nation dole in zana masu lokaci mu ne Yawa, get them people, I see my people Dar ka shago suna na yabi ne lokacin da na shigo yan mata suna hella
tar yan mata duk sai na tar na tar
Spinny on the beat
yan mata sai din na tar na sar in na shigo sai sun sar na sar
connector shape producer